الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu bi hadhihi jalsa aw aqulu al jalsa asaniya bi hadhihi dawra al mubaraka al maimuna insha Allah nasalla an yubarika fiha wa yanfa'ana bima sana'akhuz yau muna maraicen Alhamis wanda daidai da 9 ga watan Safar wata na biyu a jerin watanni na musulunci bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda daidai da kuma 23 ga watan 7 2026 miladiya insha Allah za mu ci gaba da karatun daura a wannan littafi na Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh na Abu al-Ma'ali Imam al-Haramaini Abdul Malik bin Abdullah al-Juwayni Allah yi masa rahama wanda mun ga rasa shekara ta 478 478 bayan jiran manzo Allah ya sama da shekara 900 kenan wancan sati da ya gabata jalsan mu ta farko mun yi tanawulin muqaddima akan wannan ilimi na usulul fiqh kuma mun karanta abin da ya shafi al-ahkamu al-aqsamu hukumul shari'i karkasuwar hukunci na shari'a yau kuma insha Allah zamu tashi akan al-farqu bainal fiqhi wal ilmi waz-zanni wash-shakk amma kafin mu fara wannan karatu akwai fa'idodi guda biyu da zamu ambata wanda suke da alaka da darasin da ya gabata amma kafin shi da nazo da nace fi hadhihi jalsa da nace nace al-jalsa to wa zai hadi mana me bambancin al-jalsa da al-jalsa na farko al-jalsa bi kasril jim na biyu kuma al-jalsa bi fathil jim al-jalsatu da al-jalsatu tunda amana yin kuskure yanzu kaga in za ijtimai ma'ana in za a yi zama haka ko reunion sai kaji an ce aqadna al-jalsa masalan fi madrasatu sosai baki ma'ana mun shirye zama aqadna al-jalsa to amma asali a larabci ba a ce al-jalsa sai dai a ce al-jalsa amma mafi yawanci ta muke al-jalsa to yana da kyau mu san me bambancin su a sarf akwai abin da ake cewa ismul hay'a da ismul marra aka ce ismul hay'a masdari ne masdarun yadullu ala wuqu'il alfi'li fi hay'a ma'ana masdari ne wanda yake nuni akan faruwar aiki a wata hay'a ma'ana a wani yanayi da aka yi shi shi ne ake cewa ismul hay'a kamar yanzu misali muna cewa ai jilsatul istiraha kaga na jilsatul istira ana nihin zamane nami na hutu to yanzu kaga na in kace jilsa kenan ismu hay'a ne ma'ana kana nuna hay'a yanayin zaman wani irin zamane kenan zamane na hutu shi yasa shi ismu hay'a yana zamantowa mudafun ne dole ya samu mudafun ilayhi kamar yanzu misali kana iya cewa khadamtu ummi khidmatan nama mahaifiyata khidmatu in nace khidmatan to wannan yana kawo wani mudafun ilayhi wata irin hidima ce nake wa mahaifiyata hidima sadika ko mukhlisa ma'ana ina mata hidima ta gaskiya to kaga yanzu khidmatan wannan ya zama to ismu hay'a kenan yana nuna hay'a wata irin hidima ce nake kenan nace aljilsatu in aka ma jimu din kasara kenan shine ismu hay'a amma ga ce aljalsa wa shi kuma ismu marra ne shi kuma masdaru ne dullu ala wuqu'il hadas marratan aw marrataini ma'ana sono akai abu masa an nace jalsatu ma'ana ana nuna zaman sono ne akai shi kamar yanzu misali ina yace hadhihi jalsatuna as-saniya ko kuma aqadna al-yawma jalsatan saniyatan kenan nan na nuna ne zaman na nawa kenan akwai bambanci tsakanin jalsa da jilsa an aka ce jilsa yanayin zaman jalsa kuma zaman na nawa ne akai haka mutum yana yin muraji'a sar koma ismul hay'a da ismul marra yawa fa'ida da zamu wadi shine wajen da muka ce usulul fiqh wa zalika mu'allafun min juz'aini mufradaini nan mufradaini fa'ida da zamu wadi shine a larabci ko a nahwu haka ce al mufrad ya kasu gida biyu hunaka mufradun yuqabiluhu al musanna wal jam'u hunaka mufradun yuqabiluhu al murakkab mana akwai mufradin da yuqabiluhu al musanna wal jam'u mana yakunu aks al musanna wal jam'u ana na zaman tuwa kishiyan musanna ko jam'i misali idan nace al kitabu mufrad al kitabaini ko kuma mu ce al kitabani musanna ko al kutubu jam'u ko to yanzu muka ce wannan mufradin kaga shine yake kishiyanta musanna da jam'i ko to wannan daban kenan to kuma akwai mufradin da yake zamantowa yuqabiluhu al murakkab ma'ana yana kishiyanta al murakkab in aka ce murakkab shine a samu kalma ta zamanto guda biyu mudafin da mudafin ilayhi to muka li lokacin da muka zo ta'arifin usulul fiqh in muka dauki kalmar usulul fiqh ai mudafin ne da mudafin ilayhi usul shine mudafin al fiqh shine mudafin ilayhi ko to in muna so mu yi ta'arifin usulul fiqh dole he mun san me ma'anar usul daban fiqh daban in sai mu zo mu yi ta'arifin su a gama ko to ran da yace mu'allafun min juz'aini mufradaini nan mufradainin da ake nihi ana nihin allazi yuqabilu al murakkab tunda muka kalla usul asalin ta kalma ce mufrada jam'u menene to kenan kaga ana hika gane kenan da aka ce mufradaini ai nan da aka ce mufradaini ba ta siniya bace ba me ake ni da mufradaini ma'ana al usul da al fiqh shine zamanto mufradaini ko to in ka dauki usul shi kada ai ba mufrad bane ba jam'u asl ne ko kenan ana zai nuna mana nan mufradin da ake ni ana ne mai qabilu al murakkab in aka ce al murakkab shine kalmar za ta zamanto guda biyu kamar yanzu misali wannan in nace al kitabu mufrad ne amma da zan ce kitabu zaidin to ne yanzu ya zamanto murakkab tunda kalmar bi ce dama ai abin da yake murakkab daga al-tarkib ne ma'ana a samu hawa abu ma'ana sama da daya biyu abin da ya sama kenan mu rike nan da aka ce mufradaini kenan yana nihin mufradin da yake zamantowa akasin murakkab ma'ana kalma ɗaya da take zamantowa akasin kalma biyu ba ma ba ana nihin ba ma'ana wai kalma da take mufrada wadda take akasin musanna ko jami shi yasa zamu ga akwai lokacin da zaka ga an ce misali nan ba an ce ba min juz'aini mufradaini akwai lokacin da zaka ji an ce min juz'aini jumlataini jumla bi misali ana yace in hadara daifun sai ka ce mi akramtuhu in hadara daifun jumla ce daban akramtuhu jumla ce daban in hadara daifun jumla ce shar'iyya idan ba ko yizo akramtuhu wannan shi kuma ana ce mi jumlatu jawabu shart zan mi jawabu shart kenan zan mi zan karrama shi to yanzu nan in aka ce in hadara daifun akramtu to a larabci kana yace wannan jumla din ta takawwan min jumlatayn saboda za a yi tibarin in hadara daifun jumla ce haka kuma akramtu shi ma jumla ce kenan wannan shine fa'ida ta farko kenan dai mufrad musani yana daukan ko dai zamanto akasin musanna da jami ko kuma zamanto akasin mi ko kuma zamanto akasin murakkab abu na biyu wajen as-sahihu ma ya ta'allaqu bihi an-nufuz wa yutaddu bihi muka ce wanda yake rataye da an-nufuz ma'ana zartarwa wa yutaddu bi kuma ana i'tibari da shi ma'ana ana lissafi da shi to wannan an-nufuz din yana shiga cikin al-mu'amalat ne duna al-ibadat kenan kaji ana zancan an-nufuz to la ya ta'allaqu bil ibadat ya ta'allaqu bil mu'amalat amma wa yutaddu bi shi kuma yashmalu al-ibadat wal mu'amalat misali mun ga misali sallah yaushe ne za a ce wannan hadi salatu mu'tadda ma'ana mu'tabara ana i'tibari da ita idan ka cika sharuddan ta da sabubban ta da kuma babu mani misali me sababin sallah akwai daga cikin sababin sallah akwai mi akwai shigar lokaci saboda ai in lokacin sallah bai baka yi ba yanzu misali kawai sai ka tashi kai sallah magriba tayi sai a ce ai sababin ta bai ba saboda mi yanzu misali sallah magriba ai sai an samu mi tulu ash-shams sai rana ta fada ko kuma ce gurubi shamsu afwan sai rana ta fada to kaga yanzu sababin da zai sa mi sallah magriba idza garabati shamsu kaga wannan sababi ne to sai mu zo sharadi kuma mi sai kai arwala yanzu kawai rana ta fada ka tashi kai sallah an samu sharadi sharadi mi kai arwala to na uku ka a samu mani abinda zai hana sallah misali a kaddara mace batta cikin sarki ko da rana ta hada ta yi arwala tana yin sallah saboda akwai mani to ka ga wannan abubuwan idan aka samu tawaffuru shuruti wal asbabi wa intifa'ul mawani an samu sababi an samu sharadi kuma babu mani abinda zai hana yi to ya ce hadhi salatu sahiha mu'taddatun bi za'il sayyida to haka kasuwanci ma misali a babu mu'amala kasuwanci ne muka zo zami gani mai siya ga kai mai siya da muka zo kasuwanci mu kaddara wannan sallar ce za siya ni ne mai salula kai ne zaka siya da ka zo kace kana son siyar salula na gwada mai ta ka ganta rayi laini batta da matsalar komai lafiya lau sai muka yi ciniki nawa zaka siya misali kace jika 20 ina ce jika 30 zan saida mu har muka yi ciniki yanzu ka bani kudi na baka kene yanzu sai mu ce to wannan kasuwancin mu'taddin tabu da mi sharadin daman kasuwanci menene zamanto abinda zai kasuwanci ba majhul bane ba misali abu ne wanda ba a san shi ba misali kana iya zuwa kace da Allah kana son salula to babu ita yana ce to salula an saida mai ta ko baka ganta ba kuma ba a siffanta mai ta ba kenan dole zamanto abin ya zamanto maujudi ne gashi nan kuma ka gan shi kuma ka ce ka siya ni ma na ce na saida ma shikenan to amma nufuzuwa yanzu misali da ana saida salula da zaka zo kawai bai halatta ka ce wannan sallar ka dauke ta ka taida ita saboda mi dole an kulla kasuwanci aka kulla kasuwanci na saida ma kai kai yarda ni ma na yarda sai ce to shikenan dauki salula kenan yanzu a ce hadhal bai'u nafizu kenan ya samu zartuwa zartuwar shine mi zaka yi amfani da shi ni kuma mi zaka bani muqabilu wannan salula kudi ko to in ka bani kudin ni kuma zan yi amfani da shi saboda mun yi kasuwanci amma da ba mun yi kasuwanci ba naga kudin kana halatta ce bai halatta to in aka ce al-nufus shine ana ne abin da zai zamanto zai iya halatta ma dukiyar mutum ko wani abu na manfa'a ana kai ka saida ma mutum abu kai ka amfana da kudin shi kuma ya amfana da abin da zaka saida ma'ana dai anan abin da muke so mu in ka ji an ce an-nufuz zai shiga cikin ibada sai a cikin abin da shayi mu'amala tunda zamu ga dan da ya kawo as-sahihu ma ta'allaqu bi an-nufuz wa yutaddu bihi muka ce yana shiga babu mu'amala ne da ibada to amma an-nufuz din kadai yana shiga babu mu'amala ne banda ibada sai ma ne ce al-farqu bainal fiqhi wal ilmi waz-zanni wash-shak kenan ma ne zai kawo mana bambancin tsakanin abubuwa guda hudu da al-fiqh da al-ilm da az-zanni da ash-shak yace wal fiqhu akhassu min al-ilmi fiqhu a tarifin da malai mana ma'rifatul ahkam ash-shar'iyyah allati tariqu al-ijtihad ma'ana sanin hukunce-hukunce na shari'a wanda ana sanin su ne ta hanyar ijtihadi kenan ne yana mana bayani akan hukunce-hukuncen da mi ake yin ijtihadi ma'ana malamai za su iya yin nazari a karkashin nasosin ayoyi da hadisi su da hukunci amma ba hukuncin ba da yake mi qat'iyyun ma'ana wanda yake yankake ne babu shakku akan shi misali a wannan ta'rifin na malam sallah khamsu salawat salloli guda biyar shin wani malami ne kawai ijtihadi ya gano salloli guda biyar ne kaga wannan nasi ne aka samu ko nasi ne aka samu qat'i wanda yake yankake babu shakku kuma shi yasa zaka ga a cikin al'ummar musulmi ai babu wanda suka yi sabanin mi salloli guda biyar sai dai wanda suke kiran kansu da alqur'aniyuna da malamai suka ce bai dace ba ce musu alqur'aniyuna ya dace al-aqlaniyuna tunda suna yake ne da hankali ba da qur'ani ba kaga su qur'aniyuna ɗan kalakato ko ɗan tasini su ba su yarda ba da salloli guda biyar ba duk da zaka ga sun yi sabani a tsakanin su akwai wanda sallah uku suka yarda da ita akwai sallah azhar da sallah isha'i da sallah asuba suka su kadai aka ambace su karara a cikin suratul nur inda Allah yake cewa ayyuhal ladzina amanu yasta'dhinukum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat min qabli salatin kaji ta hutu wa hina tad'una siyabakum min az-zahirati wa min ba'di salatin to isha ta hutu yawa da sallah asuba da isha'i he ne uku suka ce akwai wal asr tunda ita ma ta zo wal asr amma azhar babu sunan ta karara tunda yana da aka ce waqti az-zahira ai ba azhar ba ake ni ba tunda ai ba a ce ba az-zuhr ba sai suka ce to sallah guda uku ce to amma kaga dai malaman musulunci duka sun hada kan salloli guda biyar ne kenan yanzu kago wannan a ta'arifin malam ba za a ce mai ba mi ba za a ce mai fito ba saboda mi ba ta hanyar ijtihadi bane aka san wannan cewa salloli guda biyar ne haka azumi ko malamai ne suka za su ga nazari suka ce akwai azumin ramadan ai kaga nasi ne kutuba alaikum assalamu ko to shine malai ya ce mana nan wal fiqhu akhass min al ilm ma'ana fiqhu akhass ma'ana ya fi zaman da kuma mafi keɓanta game da ilimi ma'ana abinda ake so a ce al-ilmu a'ammu min al-fiqh mana ilimi yafo gamewa game da fiqh mana shi fiqh wani bangare ne na ilimi to a wannan ta'arifin mana abin da ke so ce mana abin da ake ni dukkan fiqh ilimi ne amma ba dukkan ilimi bane fiqh mana tunda fiqh wani bangare ne na ilimi kenan wani bangare ne akhas mana wani ya wani bangare ne na ilimi amma kuma ba ana nin dukkan ilimi fiqh ne to shi yasa ana zamu gane ai akwai ilimin tafsir ko akwai ilimin tajwid akwai ilimin me yake da suna qiraat akwai ilimin tauhid ilimin nahwu da sauransu kaga ai dissa cikin ilimi kenan nan abin da yake so nuna mana fiqh wani bangare ne na ilimi amma da za a tambaye ka bainal fiqh wal ilm ayyuhuma a'am wane ne fa gamewa ina ga cewa ilmu a'ammu min al-fiqh saboda ilimi ya taro bangarori daban-daban amma shi kuma fiqh akhas ma'ana wani bangare ne na ilimi kenan yana so nuna mana cewa shi fiqh wani bangare ne na ilimi kuma fiqh ma da yake ni anan shine fiqh wanda ake sani hukunce-hukuncen sa ta hanyar ijtihadi wannan kuma fiqh sai malamin da ya kai martaba mujtahidi ne kadai zai iya shi shi yasa anan malamai suka ce anan abin da ake nema da al-faqih ba wanda zai iya haddace misali a ce ka haddace tun daga akhdari har zuwa muktasar to wannan kai ba a ce ma faqihi saboda kai nan mas'aloli ne da malamai suka tara ka haddace yadda a ce ma dalibu fiqh amma shine abin da ake ne wanda shine zai yi kokari ya hudo hukunci shi yasa ai za ku ga ana iya tambayar mutum nawa ne farallan arwalla ya ce ma guda bakwai sunnoni guda takwas abubuwan da suke bata to amma da zaka tambaye shi da kace mun farallan arwalla guda takwas ne yayi bi ka dai bayan daya me na harko misali na yace ma gasul waji yake ce meme dalili akai to gasul yadaini ila almirfaqaini me dalili yo in baka san ma dalili ba faqihi ba sunan ka ba amma in ka san dalilin to wannan malami suka ce to za a ce ma hamilu fiqh shi ma anan ka da kon fiqh ne amma ba kai ba kai istinbati ba to kaga nan ma'ana wanda haddace mas'aloli ba tare da dalili ba shi wannan daliban fiqh ne wanda ya haddace hadda dalilan nasu shi ana ce mai hamilu fiqh wanda shine zai istinbata to shi wannan shi ake ce mai faqihi ma'ana wanda zai istinbata al-akamu shar'iyya bi adillati ya at-tafsiliyya ma'ana shi zai hudu hukuncin to aka ce ba mai hukuncin kaza zaka ce to dalili gashi na Allah ne ce ko annabi ne ce wannan shine yake ni da al-fiqh ma'ana sanin hukunce-hukuncen da hanyar da ake sanin su shine ta hanyar ijtihadi ma'ana ai an yi kokari an yi nazari an yi bincike tukunna za a hudo su sai na gaba yace wal ilm abinda yake da al-ilm shine ma'rifatul ma'lumi shine ka san abun sani alama huwa bihi fil waqi akan yadda yake a waqi ma'ana a zahiri ma'ana da abinda ka san shi a yadda yake a zahiri to wannan shine yake ce mai al-ilm ma'ana in suka ce al-ilm shine suke ce al-yaqin abinda kake da tabbas wanda kake da sani ne yankan shakku bakka da kokonto akan shi misali inda za ta tambaye ka shin akwai Allah kai a matsayinka na musulmi kana da shakku kana da ilmul yaqin akan akwai Allah subhanahu wataala haka kuma kana da ilmul yaqin akan cewa Allah ya turo manzon Allah ba wai tatsiniya bace ba ko kuma wasu labarai ne ake bada wanda ba haka bane ba kenan abinda kake da ilimi na tabbas 100% baka da shakku daidai da 1% ko mu ce ma 0.1 tunda ana yi samun 99.99 to ko 0.1 ne ka samu na shakku a tattare da kai to wanda zai a ce mi kana da ilimi ma'ana abinda baka da shakku a kansa kwata-kwata ka san shi a hakikani babu shakku to wannan shine yake cewa ilimi to shine suke cewa al-ilmu ko su ce al-yaqini abinda kake da ilimi da yaqini akan shi to wannan shi ake cewa al-ilmu to sai malaika mana akwai wal-jahlu jahilci shi kuma al-jahlu shine tasawwuru shay'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' me tasawwur ka suranta abu kuma suranta abu ake yin shi a kwakwalwa ma ka ce tasawwur shine takhayyul shine imagination ma'ana ka ringa imagine abu shine ai bahaushe ke cewa yana sawwara abu ma'ana ka ringa sawwara abu akan ka to shine ake ni tasawwur to ku diba a wajen aljahalu bai ce ba ma'rifatu shay'i ai kun ga a wajen al-ilmu me yace ma'rifatul ma'lumi alama huwa bihi fil waqi' ka san abu akan yadda yake a waki yanzu misali ko wannan salula ka san wannan salula ce kana da ilimi tabbaci wannan to za ci wannan kana da ilimi akan wannan salula ce tunda yanzu ana kudin girshe kuma wannan salula ce to kaga babu mishe ku to wannan za ce mai ilimi sunan shi saboda kowa na da tabbas 100% kan cewa wannan salula ce kowa na da tabbas wannan cewa wannan ruwa ne na awa wannan shi ne to kaga wannan shine ake cewa ilimi to amma aljahalwa shine tasawuru shay'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' ma'ana mutun ya dinga suranta abu akan sabanin yadda wannan abu yake to shi shi yasa shi jahilci ba ilimi bane ba kawai kai ne akan ka zaka ringa suranta abu kuma abun ba haka bane ba to za a ce mai wannan jahili to a karkashin wannan ta'arifin a karkashin shi ne malamai suka huda ta'arifin aljahalul basit da aljahalul murakkab akwai aljahalul basit me jahalul basit shine adamu ma'rifatu shay kulliyan rashin sanin abu kwata kwata shi da suke ce aljahalul basit allazi yadri annahu la yadri shi ya san bai sani ba shine yadri annahu la yadri shine aljahalul basit misali da za ta tambaye ka misali a tambaye mutum kam arkanul islam sai ce la adri to wannan kaga jahilul basit din bai sani ba kuma shi ya san bai sani ba shine kaga allazi yadri ya sani annahu la yadri bai sani ba to kaga wannan shine jahili basit to shi wannan yana da dama-dama akan aljahilul murakkab shi murakkab abu biya hada huwa allazi la yadri annahu la yadri kaga bala'i kenan fatirka musibatu huwa allazi la yadri annahu la yadri bai san ba bai sani ba misali da za a tambaye shi kam arkanul islam sai ya ce arkanul islam 20 to kaga wannan bai san ba bai san ba rukunin musulunci ba to shi yasa aka ce murakkab jahilci biya hada bai sani ba jahilci ne ko kuma bai san bai sani ba shi ma kuma jahilci ne to shine yace tasawuru shay ala khilafi ma huwa bi fil waqi kasuranta abu akan sabani yadda wannan abun yake to wannan shine ake ce mai jahilci kenan ko zaman to baka sani ba ko kuma baka sani ba kuma kai kanka baka san baka san wannan abun ba to shi kuma jahilci shine diddul al ilm shine sabanin mi ko kishe mi ilimi sanin abu to misali a ilimi mun ka buga misali da wannan muka ce wannan menene muka ce kowa sai wannan salula ce ko muka ce kowa yana da ilimi akan wannan salula ce to amma da so mu gane jahili basidi da murakkab da za mu zo da jahili basidi yayin mu ce mai kai ka san wannan yace wallahi ban sani ba yayin mu ce mai to wannan jahilin basidin ne amma da za mu zo mu ce ka san wannan yace eh menene yace moto to kage mu ce wannan murakkab ne ma'ana shi bai san ba wannan salula ce ba to wannan shine yake cewa jahilul murakkab sai na gaba mallaci ce wal ilmu daruriyu ilimi wanda yake na larura tunda ilimi biyu ne akwai ilmu daruri akwai kuma ilmu wanda yake almuktasab ko a ce annazari akwai ilimi na larura ma'ana wanda ko a dabi'ance a larurance ma mutum zai san shi shine mallaci ce malam yaqa annazari shine wanda yake aukuwa ko yake kasantuwa annazari ba tare da mi tunani ba wastidlalin ko neman dalili ma'ana baka bukatar yin tunani ko ka nemi dalili akan wannan abu ma'ana akwai ilimin da ba sai ka bukaci ba yin tunani akan ko kuma ka bukaci a kawo ma hujja da dalili akan wannan abu sai shine malai zai buga mana misali kamar daga ciki kal ilmil waqi' kamar ilimin da yake aukuwa bi idal hawasil khamsi zahira da dai daga cikin gabobi guda biyar na zahiri wanda ake riska ababe da su alhawasul khams wanda mutai ke riska ababe da su misali as-sam'u ji yanzu misali da zaka ji haushin kare da charar zakara yanzu misali in ka ji haushin kare da kunnan ka kana iya gane ai wannan haushin kare ne ko to yanzu aka ji da ka ji haushin kare ni na ji kai ka ji yana ce wannan haushin kare ne sai ka ce me dalili to ai abu ne wanda ana jin shi kuma an san irin sautin haushin kare kire yanzu baka bukata sai ka ce kai bari dai tsayin yi tunani an yi haka haushin kare ne yanzu haushin kare kana bukata kai tunani ko kuma kana bukata an kama dalilin da yake nuna akan wannan haushin kare ne to akwai abin da kawo alarura kawo da kaji zaka iya gane ta kamar jin abu ko in ka ji karan sauti ko kida ko wani abu ma'ana duk abin da zai za iya jin shi bi sami ta hanyar ji kaga wannan ai ba sai ka bukaci ba ka ce a wannan ai sautin ba na radio bane ba ko ba sautin mutum bane ba ko kuma yanzu misali ni yanzu da nake magana da wani zai zo sai a nan mutum biyu ne a waje yace wannan kamar sautin mutum nake yi yace an yako wannan sautin mutum ne yayin mun bincika ko ka kama dalili yo ai sautin mutum bai koyuwa ko kwa to shine ake cewa na farko a samu akwai albasaru gani yanzu misali kawai in ka ga mutum a ce ma wannan mutum ne kuma mutum ne to ai baka bukata ka ce an kama dalili ko ina tsaya nayi nazari an yako mutum ne kana bukata wannan ai babu ga akuya nan wannan akuya ce yanzu misali wannan ekonji ce ina ce wannan ekonji ce kowa ya gata ko to yanzu da Allah za ku tambaye ni in ka muku dalili akan wannan me yasa ta zama ekonji ai gashi ne abu ne ana ganin shi kenan abinda ake gani ko ake ji na uku washam abinda ake shaka sansana sada hanci misali ka sansani wari ko kanshi yanzu misali da wani mai turare zai zo sai fesa turare kowa ya kamshi ya ji kamshin turare yanzu nace na ji kanshin turare kai ma ka ji ka ci kai wannan ba turare bane ba sai an kama da dalili to ai shi turare kamshin shi hancin ka yake baka ko kuma inda abun wari ne ma hancin ka zai baka kenan abinda ake sansana da hanci daga ka ji kana iya gane wannan abun mai wari ne ko mai kanshi ne to ka gwada baka bukata kai nazari ko kuma ya kace an kama dalilin da yasa zaman to wannan abu na gaba azzauku dandano kana kai dandana abu kaji yana da tsami ko yana da bauri ko yana da daci ko yana da zaki kaga wannan ai in ka dandana da bakin ka ya baka ba ya kace ba me dai yanzu ni ne misali na dandana abu yana jina da tsami ya ince kuma an kama dalilin da yasa ke da tsami ai da yaji harshen ka ya baka yana da tsami ko kaga wannan baka bukatar nazari an yi tunani wasu dalil ko an kama dalili akan wannan sai allamsu tabawa misali kai ne yanzu ka taba wannan tabulin da na taba wannan tabulin ne ce wannan tabulin ne an ce yanzu to ya an kama dalilin da ya nuna tabulin ne ai daga taba shi ko kuma ka taba jikin mutum da bi jikin mutum da wannan tabulin da ɗaya ne ko makawo ne ka zo ka dungura mai hannu a nan da wannan mai yana yace akwai wani bango ne ko ta katanga ce ma ko da bai san mene ne ba to kuma da zaka zo ka dankwala mai hannun ya taba hanci ya ji ido ya ji baki me zai ce ma mutum ne saboda mai daga tabawa zai iya riska ba ya bukaci ba an kame dalili akan mutum ne ba to yace au bi tawatur ko ta hanyar tawaturanci ma'ana mai tawatur shine ma rawahu jama'atun yastahilu fil ada tawatuhum ala al-kadhibi abinda jama'a masu dimbin yawa za su rawaito kuma wannan taron jama'a al'adanci zai wahala a ce sun tare duka akan gariya to shi yake cewa tawaturanci ma'ana a samu abu daga dandazan al'umma masu yawa kuma ya zamanto wa'annan jama'ar da suka rawaito wannan abun ko suka bada labari akan wannan abun zai wahala a ce wa'annan duka sun tare ne sun yi gariya inda ta yi ma da suka bada labarin ba a ƙasa ɗaya suke ba ba a gari ɗaya suke ba ba a yanki ɗaya suke ba kuma aka diba aka magana su ta yi daidai da juna to kaga wannan za a ce to wannan abin da suka wadi haka ne yanzu misali mu diyan ma haka ana ba mu labarin wasu ƙasashe ana baka labarin Etazini ko a baka labarin Canada ko ƙasar China ko Russia misali ba dai anan ko akwai wanda ya taba zuwa Russia ko Canada to kaga yanzu ai ba mu taba zuwa ba amma ana ba da labari wannan labarin da ake bada jama'a ne masu dimbin yawa suke badawa to kaga yanzu wannan labarin da ake bada tunda jama'a ne masu dimbin yawa akwai wata ƙasa sunanta Amerika ko ƙasar China ko ƙasar Russia ko ƙasar Japan to kaga wannan sai mu ce a mu ba mu taba zuwa ba ko ba mu taba gani ba sai ka ce babu amma tunda aka samu jama'a diya sun bada kenan ana iya gaskata saboda jama'a diya sun bada labari ko da kai baka ji ba ko baka taba gani ba to wannan shine ake ce mai at-tawatur to kun ga wannan duk yana daga cikin al-ilmu daruri kuma yana daga cikin al-ilmu daruri an-naru haratun ko kuma mu ce muhriqatun an-naru muhriqatun wuta tana konawa kana bukata an baka dalili in ka yi musu a ce je ka sa hannunka da gani haka ne wuta tana kona ko kuma misali biyu ta yi daya isnainu akbaru min al-wahid yanzu nace biyu ta yi daya kana bukata ka ce an baka dalili tunda abu ne akali ne an sani biyu ta yi daya ko al-kullu akbaru min al-nisfi duk abu ya yi rabin shi ma'ana misali mu ce wannan fasalin dukan shi ya fi kuma a raba shi kenan kaga irin wannan abun shine ake cewa ilmu ad-daruri ma'ana ilimin da baya bukatar sai an yi tunani ko kuma an kafa hujja to sai al-ilmi na biyu al-ilmul muktasabu shi kuma al-ilmul muktasabu suna ce mai al-ilmun nazari fa huwa al-mawqufu ala an-nazari shine wanda yake tsayuwa akan mai an-nazar ma'ana sai an yi tunani wal istidlal kuma sai an kafa hujja akan shi yanzu misali kawai da wani zai zo ce ma wani menene hukuncin sallah ko kuma misali kada tambayin mutum me ya hukunta mutum yayin sallah da taimama inda adamil mai hukum an yusalli almar'u bi tayammum inda faqada alma ko adamil ma me ya hukunta mutum yayin sallah da taimama babu ruwa to yayi ce ma ko kuma kace hal yajuzu an yatayammama al-insan ko an yusalli al-insan bi tayammum idza faqada alma shin yana halatta mutum yayin taimama yayi sallah idan ya rasa ruwa in yace na'am to ya ka dalili in yace la ya ka dalili to kaga nan ana buƙatar nazari da dalili haka ne tunda wannan abu ne wanda dole ka ka mutum hujja ko dalili yana halatta ayi eh kace eh dalili kaza da kaza baya halatta dalili kaza da kaza to kaga wannan zaka ce mutum ya baka dalili ko kuma yanzu misali yanzu ba muna nan ba kawai sai wani yazo ce mana to kawai yanzu nan ma kuna iya tashi ko ku yi sallar magriba yayin mutum ya to me dalili ai ko haita me dalili ko yanzu lokacin sallar magriba yi to yayin mutum bishi to me dalilin da yasa za mu yi sallar magriba yanzu kaga yanzu dole mun tambaye dalili kuma ya ba mu dalili to wannan shine ake cewa al-ilmu al-muktasab wanda yake bukata yayin an kawo hujja da dalili to mana ce mana an-nazaru aina ya ce mana ba mauqufu al-nazar wal istidlal ko to zai ba mu ta'rifa me an-nazar din yace huwa al-fikru shine yin tunani fi halil manzur fihi a halin abinda za a yi tunani akan sa ma'ana abinda aka tambaye ka akan nashi shine al-manzuru fihi kana mutun yayi tunani game da abinda aka tambaye shi akan wal istidlal me ake nufi da al-istidlal shine talabud dalil shine kawo dalili neman dalili shi yasa mu riki a larabci idan fi'li amr aka sanya mai alif da sin da ta to wannan ya dulla ala talabi misali dan kaga ad-dalil aka ce al-istidlal ma'ana talabul dalil ko al-istighfar talabul mi talabul istighfar a ban ce talabul istighfar talabul maghfira neman mi gafara al-istinsar talabul nasr al-istizan talabul izin al-istimar talabul al-umran ko al-umr kudi baba ana cewa ba dukhulul istimar masu mulkin mallaka kuna yi yana daga cikin abin da suka rutu ko bala mutane cewa suke sun zo istimari ne ma'ana rayar da kasa shine al-istimar umranul ard ma'ana araya kasa su kuma ba araya ta ba suka zo mi suka zo dan marewa suka zo khurab suka zo tunda rusha suka yi ba araya ba suka yi to kaga suka ce al-istimar ma'ana wai masu raya kasa to in kaga an ce alif da sin da ta kina ana ne mi neman yin abu to shine daga cikin al-istidlal bi ma'ana talabud dalil ma'ana neman dalili sai ma yace wad dalili to shi ko me dalilin yace huwal murshidu ila al-matlubi shine mai shirewa zuwa ga abin da ake nema ma'ana aka tambaye ka dalili ka kawo abin da zaka kawo misali ka ce abu ana yi ko ba a yi ko ya halatta ko bai halatta ba ko halal ne ko haram ne ko wajibi ne to sai ka kawo dalili wanda zai nuni akan wannan abin da ka wadi sai wazannu shi kuma abin da ake ni da azannu shine tajwizu amrayni ahaduhuma azharu min al-akhar tajwizu na binana imkaniya kasantuwar ko yiwuwar al'amura guda biyu amma mi ahaduhuma azharu min al-akhar ɗayan yafi bayyana akan ɗayan misali da za a tambaye ka yau din nan halil ustaz ya hadur ni zaka ci na'am a'a usara da abinda ake ni da azzanu idan kana da rinjayin zato akan abu tunda al'amura ne guda biyu kana da rinjayin zato akai to shine azzanu baka da rinjayin zato shine alwaham to shine yace imkaniya tajwiz amrayni kasantuwar ko yiwuwar al'amura guda biyu amma ɗayan yafi bayyana akan ɗayan nan kaga ya bar mana shi mu baham ne ɗayan wanne ne ɗayan yafi bayyana akan ɗayan wanne ne ɗayan ma'ana shi azzannin yafi bayyana akan mi me yake da suna alwahamu in aka ce alwahamu in ka rinjayar da abu biyu to wanda aka rinjayar shine azzannu wanda shine mafi rinjayar shine azzannu wanda shi kuma shi aka rinjayar to yanzu misali mu tambaya shin ustaz zai zo in zo shi muka rinjayarwa shine azzannu rishin zuwan kuma ya zama to waham in kuma rishin zuwan ne muka rinjayar shine azzannu zuwan kuma shine mi waham kene yanzu in kana da shauku akan abu misali mu dauka a kashi 100 kana da 80 muna da ko muna da ko kuma ce mafi rinjan zato kaso 80 bisa 100 usar zai zo mu ce to azunnu annahu sayati ko sayahdur kene yanzu aka san wannan ya zaman to wahami amma yanzu misali da wani zai zo ce al-usazu la yati kai yanzu ku kuna da galabatuz zan mafi rinjan zato usar zai zo eh wani zai ce la yati eh mu ce haza wahamun kai wannan wahami ne kace ba ya zo ba saboda mu rinjan zato mu zai zo kene yanzu kana so kai magana akan abu mafi rinjan ko kai ne aka zaka tambaye ka wani zai zo kai kace to wani ina azunnu ina da rinjayen zato ko kyauta da ta zai zo tunda ya ce mun zai zo ko kuma ya saba zuwa irin wannan lokacin kuma ba bai saba irin makara ko hashi ba yanda kenan ina kyauta ta zatan zai zo amma ai ba 100% kake da yake ne ba amma kuma mi tazunnu kana da kana mi kyauta ta zato to shine azunnu sai ashakku shi kuma ashakku shine tajwizu amraini imkaniyatu amraini yuwa al'amuran guda biyu amma mi la maziyata li ahadima ala al-akhar al'amuran tsakanin al'amuran guda biyu dai bi da fifiko akan dai al-maziya shine al-fadl ma'ana dai al'amuran bi da fifiko akan dai ma'ana ustaz zai zo ko ba zai zo ba kace to wallahi mu dai kawai ban mu da ko muna dai tsaka tsaki ne ko zai zo da 50 ko ba zai zo ba 50 kaga kenan la maziyata li ahadima ala al-akhar kene ya zamanto zai iya zuwa ba zai iya zuwa ba kene mu ce ashukku in ka ce ashukku fi maji'ihi ina shakkun zuwan sa kene yanzu ka nuna cewa da rishin zuwan da zuwan duka daya ne mustawa tarafai ne shine ake ta kenan duka kai daya ne to a karkashin haka kene sai mu hudda cewa kenan mi malami suke cewa maratibul idrak matakai na riska abu ko sanin abu guda biyar ne akwai al-ilm ko ka ce al-yaqin dai kenan me bi mushi shine azzannu me bi mushi ashakku me bi mushi alwahamu me bi mushi aljahlu wakali alilmu ko alyaqinu kana da tabbaci 100% akan wannan san abun nan shine alilmu ko a ce alyaqinu me bi mushi azzannu kana da rinjayen zato amma me kaso 80 ne ko gomi ya tarama a cikin 100 amma ba 100% ba kaga wannan za ce me azzannu me bi mushi shine ashakku 50-50 50-50 kenan me bi mushi shine alwahamu shine kaso 30 ko 40 a cikin 100 to na karshe shine aljahalu shine rashin sani to wannan shine ake ni ko mu saurara aljahalu a larabci mu duk da a Hausa da larabci akwai bambanci kana cewa mutum anta jahilun fi hadal fanni duk da a larabci ma kana ce mai anta jahil misali kuna tattauna da mutum a mas'ala ta usulul fiqh sai ce bai sani ba ana la arifu ilma usulul fiqh yace ni ban san ilma usulul fiqh yace idan anta jahilun kai jahili ne to mu a Hausance mu ce yace ma jahili kawai kana dauka kawai ya nuna baka san komai kwata kwata ba shi ko ba haka bane ba ma'ana anta jahilun bi hadzal fanni ma'ana ka jahilci ai indaka adamul ilmani wal ma'rifati bi hadzal fanni kenan kai baka da ilimi da sani ne a wannan fanni kenan za a ce ma mi jahilun yanzu misali kuna dauka tunda ilimomi suna da fannoni da kana iya samun malamin da wani zaka ga fannin shi takhassusin sa ya kware a bangaren abin da ya shafi karatun Qur'ani da tajwidi da komi amma da ruwaya daya shi ma ba kira daya ba tunda ai mun sani qira'atul ashra da kai ko da kira tana da ruwaya biyu yanzu misali in warshi ne kaga warshi annafi nafi yana da ruwaya biyu ko mu ce nafi yana da ruwatu guda biyu akwai na akwai qalun akwai mi akwai warshi shi ko misali asim yana da mi yana da shu'uba yana da wahabs to yanzu misali ni ina itikanin hafs kai itikanin warsh kene yanzu nan ruwa ɗaya ce gare ka a cikin ruwaya 20 to yanzu misali in na iya hafs ko na iya warsh to amma sauran ruwayoyin ban iya ba to ana iya ce ma anta jahilun fi ruwayati warsh saboda ka iya su ba kaga a ruwayoyin ma wani bangare ne ka iya ba su ba to mu dauka ma in ka iya ruwayoyin duka to amma baka da ilimi a ilimin tafsiri ya ce a wannan mutakinun ne ko alimin ne fi ma ya kusumi alkira'at amma kuma jahilun ne fi ma ya kusur tafsir to kaga kenan to kuma ana iya samu to haka ne ko ilimin kira me yake da suna ilimin da ya shafi misali mu ce musalawul hadis da sauransu kenan akwai bambanci kana iya sanin abu baka san wani abu to in za a yi amma kaidi a ce kai jahili ne a wannan bangaren ma'ana an ga ce jahili baka sani ba amma ba shi nake nuna kwata-kwata ba kare ilimi shine bambancin aljahilu da al-ummi dan kaji balarabiya ta haza ummi to ana ne shi wannan kwata-kwata ba abin da ya sani tunda suka ce al-ummi allazi la yaqra'u wa la yaktubu bai iya karatu ba bai iya rubutu ba shine tura suke cewa illiterate analphabet ma'ana wanda yake ni lirni ekri bai iya rubutu to kaga wannan shine jahili duk kuma shi yasa kokalli aka ce man tadakala fi ghairi fannihi atabil ajaibi wanda ya shiga abin da ba fannisa ba zai zo da abubuwan al'ajabi kokalli yanzu misali ni a ce mutakhassis ne fi tafsir na kwari a ilimin tafsiri to in bane da ido abin da ya shayi ilimin qira'at ko tajwidi ko hadisi ko usulul fiqh ko maqasidish shari'a to ka kusubar ka shiga in ka shiga kuma zaka yi banna to mu yanzu a irin kasashen mu zaka ji an ce wani ai doctor ne wani professor ne to professor ami doctor ami kuma yayi magana aka misali ana samu wani a kaddara professor ne eh doctor ne amma sai kuskure akan wata mas'ala to su mutane abin da suke dibawa wannan martaba tashi ta ilimiya doctor ne ko kuma menene professor ne yanzu to ai professor ne wani to tambaye da zai anan mun ji professor ne ko doctor ne wannan abin da ya wadi yana da ilimi akan shi kai ba wai a ce ka shiga takassusin da ba naka ba ko a takassusin ka ba kana yin kuskure tunda ko a takassusin ka bai wa a ce kai san komi da komi bidwa a ce ka san komi da komi shi yasa ai malamai suka hada cewa kan mutum ko bincike kai irin bahasi da ake rubuta kawo kaji ka ce mutum yace kawai me yake da suna la alamu khilafu fi hadha mu yanzu irin zamanin yanzu kaji mutum ya zace wai la alamu khilafu fi hadha masala ban san wani sabani ko kuma kaji mutum yace lam yarid hadisan sahihan haula hadha kaji mutum yace babu hadisi kwata-kwata akan wannan sai ya kore shi kuma tayi ban Allah bai sani bane yasa aka zaba da labari wani malami akan munbari yana huduba yace ai babu hadisi da yazo ingantacce akan abu kaza kawai da aka yi da huduba kawai wani yace da Allah yana so sai ga malam ya ga malam yace to malam yanzu ka ce babu hadisi ingantacce kawai da sahihi muslim kai yace to ga hadisin nan ka gani to shi yasa kenan mutum ya ta kaza daga kenan dai wannan sune maratib al-ilmu daya shine na farko azan ashaku alwaham aljahl to sai abu na harko ku duba lokacin da muka zo ma'rifat al-ahkamu shar'iyya me yasa ba ce ba ilmu al-ahkamu shar'iyya aka ce ma'rifa akwai bambanci tsakanin ma'rifa da al-ilmu in aka ce ma'rifa yashmalu az-zannu wal-yaqin ya haɗe da az-zannu da al-yaqin saboda hukuncin shari'a akwai masailun da suke masail ne yaqiniya akwai masail zanniya aka ce masail yaqiniya kama anna salawatul kham ko kuma ce anna salawat al-fard khamsun sallolin farilla guda biyar ne wannan kowa na da yaqini ko to amma akwai zanniya misali akwai wanda suke ganin salatul witr wajibi mazhab hanabila su suna ganin sallar witri shafa'i da witri wannan dole ce in baka yi ba kana da laifi akwai kuma jamhurin malamai sauran malikiya da shafi'iya da hanaf su kuma suna ganin sunna ce muakkada to yanzu kaga tunda wasu suna ganin wajibi ne wasu suna ganin wajibi bane kenan wannan ba yaqiniya bane ba ya ce zanniya ne zanniya ne misali mutum ya taba al'aurar shi akwai wanda suke ganin in mutum ya taba al'aurar shi alwala ta kare ko duk da wannan hadisi ne yazo shi kuma nan an zo bamu abin da ya shayi at-tarjihu shine malamai za su zo kenan wannan ba babu shi bane misali mas'ala da malamai za su yi ijtihadi akai kamar yanzu misali da Allah ya ce wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wajen quru' din wasu suka ce haidu ake ni wasu suka ce mi a tsora ake ni to kaga wannan shi ma mas'ala ce zanniya ba yaqiniya bane tunda ai ba kauli ɗaya bane aka samu yadan din shi yasa aka ce ma'rifa yadan mulki aka ce al-ma'rifa yashmalu al-yaqinu waz-zannu in muka ce al-yaqinu ne muna ne al-ilmu kenan kenan yanzu anan sai zaman al-ma'rifa a'ammu min al-ilm tunda al-ma'rifa tana hade al-ilmu da az-zannu to shi yasa ake cewa ma'rifatu al-ahkam kuma mulki shi ne sirrin da yasa Allah ba ce mai al-arif ake ce mai al-alim saboda shi Allah ilmin sa ne tabbas ne babu zanna a ciki shi yasa ba ce mai Allah al-arif shi yasa zaka duk qur'ani Allah yana amfani ne da mi kalma alimul ghaib huwa alim baka taba ji an ce al'arif duk da wasu al'arice su ga kamar da al-ma'rifa da al-ilmu kamar dini amma akwai bambanci to shi yasa kaga ba a ce Allah al-arif saboda aka ce mun Allah al-arif kenan zai zama to a cikin ilimin shi akwai zannu akwai wanda yake nazarto wanda bai cika ba 101 sai ma ne zai kawo mana tarif usul fiqh bi itibari alaman mana mun ga bi itibari nake da suna murakkaban idafiyan yanzu kuma alam ma'ana zai zamanto alam ne ma'ana ilimi ne wani mai zaman kashi ma'ana ilmun ne mustaqil ko mace fannu ne mustaqil yace wa usulul fiqh abinda yake da usulul fiqh turuquhu wannan wazi wadi mana wannan hadin damiru ne ude ila maza turuquhu hudin nan damirun ya ude ila maza
to
ai usulul fiqh kalma biji yawa ila fiqh ne kudi ba laraba suka ce addamiru yaudi ila aqrabil mazkur wanne ne aqrabil mazkur tsakanin usul da alfiqa alfiqa kenan zai koma ne ila alfiqa mana turuqul fiqh ake to amma nan ku rike turuqun ana ne adilla malamai suka ce adillatul fiqh ko kuma suka ce qawaid mana turuqul fiqh bi mana adillatul fiqh dalilan fiqh ko ka'idodin fiqh ala sabilil ijmal a dunkule kamar da muka ce al'amru lil wujub umarni yufidul wujub yana fa'idan ta da mi wajibi to ai kaga da dalili ne gaman mi ka'ida ce gaman mi tunda da aka ce umarni yana fa'idan ta da wajibi ai kaga nan ba a ce ba ko umarni yana fa'idan ta da yin sallah ba a ce ake yana fa'idan ta da wajibi to tunda aka ce yana fa'idan ta da wajibi duk inda aka yi umarni kawai za mu dauke shi ne a matsayin mi wajibi ko kuma al'amru yufidu afwan annahyu yufidu at-tahrim hani yana fa'idan ta da mi haramtarwa to kaga wannan zai shiga babi dewa he mu ji ba duk inda muka ga Allah ya umarni sai mu ce to wannan yana mi yana fa'idan ta da mi wajibi sai dai iza wujida ma yasrifuhu anil wujubi he dai an samu abin da zai karkatar da shi daga mi wannan wajibi to shi yasa kenan shine ake ni da kenan adillatul fiqh al ijmaliyya ma'ana dalili ne kamar mu wanda ake huddu kenan hukunce hukuncen fiqh a cikin su to shine turuquhu ala sabilil ijmal kenan ai adillatul fiqh dalilan fiqh wanda suke kamar mu wa kayfiyatul istidlal biha kuma usulul fiqh ilimi ne wanda zai sa ka sanya yane ne zaka kafa dalili da wa'annan ka'idodin ta yane ne ake kafa dalili da su yanzu misali zaka ji ana cewa za mu zo mu gani abwabul fiqh sai a ce akwai al'am akwai al-khas akwai al-mujmal akwai al-mubayyan akwai az-zahiru akwai al-mu'awwal to wa'annan yane ne zaka kafa hujja da su a cikin al-qur'ani ko a cikin hadisi shine kayfiyatul istidlal ta yake kafa wasu ka'idodi ne ake bi ake kafa hujja da wannan to akwai abu na uku da bai kama na ba shine wahalul mustafid da kuma halin wanda zai kafa hujja din tunda ba kowa bane ba shine al-mufti ko mu ce al-mujtahid to amma malamai sun mai uzuri suka ce a gaba zai kawo akwai babi da yare na al-mufti kenan aka ce usulul fiqh abu uku ne kawai ka san ka'idodi gaman mu da kuma yadda ake amfani da wannan ka'idodin kuma wani ne ke amfani da su shine kawai kamar yanzu muka buga misali al-amru lil wujubi umarni yana fa'idantar da wajibi kenan yanzu mu ce to inda kaga Allah ya umarni zamu zo mu ga al'amuru akwai siyagul umur sigogin da ake amfani da su wajen umarni kamar a ce ku yi misali Allah ya ce yayi wallazina amanu ku afusakum to yana me aka yi umarni ne aka yi ko kaga nan ku kenan ku tseratar da mi kawunan kenan nan umarni ne aka mu wani waje kuma sai a yi hani kamar misali ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlamu rijsun faj kuni sanje su to she yasa ma kusa abin da zai ba mu kai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idza samita Allah yaqulu ya ayyuhal ladzina amanu yace far'aha sam'aka yace in ma khairun yu'maru bihi aw sharrun yunha anhu yace duk in kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kaji an yi kira aka ce ya ku waɗanda suka yi imani yace to ka kawo sauraron ka da kyau ka saurara kai far'a hasam aka yace imma khairun yu umaru bi ko dai alkhairi ne zai umarni to in kana ta hankalinka a roji kaga alkhairi zai wuce ka abu sharrun yuna ha'anu ko kuma wani shari ne ake so a hana ka kuma kun gani ikon Allah wannan magana da ya hadi da malamai suka bibiya sai suka ga ya ayyuhal ladzina amanu duka alqur'ani guda 89 ne katur 29 tahruku aswatul baqara ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wal kafirina azabun alim aya ta 104 kaga nan da mi aka fara da hani aka fara ko malamai suka ce shi yasa akai akwai ka'ida dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih mana abun yana da amfani yana da cutarwa amma sun yi 50-50 to yanzu abin da za a yi a tun kuɗe banna ya fi a janyo amfani kawai a kiyin wannan abu yanzu misali makaddara ana so misali za a yi gini misali a ce makaranta ce za a gina ko ta likita to amma mi inda za a yi ginin kaga yanzu gina makaranta ko gina likita ai abu ne mai kyau ko abu ne na maslaha to amma sai zamanto idan aka gina wannan likita ko wannan makaranta zai haifar da wata fitina wanda za a yi yaƙe-yaƙe a kashe mutane ai wane ne to ya ce to ko yanzu ai abu yanzu misali mu dauka manzo Allah lokacin da ya so ya rushe Ka'aba ya sake ginin ta me yaji tsoro mafsada ya wadi ma Aisha yace laula qaumuki hadisu ahadin bil islam yace ba da mutanen ki wannan sabbin musulunta ne yace da ya rushe Ka'aba ya sake mata gini yace amma yanzu dan kai rushe Ka'aba waje su yi ridda saboda su to kuma yanzu ka zo ka rushe mana dakin namu da aka tawa iyaye da kakanni aka ce shi yasa bai rushe ba to yanzu ana me manzo Allah ya yi guda mafsada ai yanzu sake ginin ba maslaha bace ba to amma yanzu ga in yace zai sake zai iya haifar da matsala wasu suna iya rida masu barin musulunci to shi yasa shi a hani babu sassauci shi yasa ai manzo Allah hadisi ma me yace ma amartukum bihi fa atuminu abun umarni sai akai ka zo da shi da zaka yi amma hani ba amma na yi kuma anu an ce mustadatu shi an aka hana shi yasa kudi ba Allah a Qur'ani akwai abin da ma ta yake ba kakuyi ba kaka kusance shi yanzu zina mai Allah ce tayi wala tazini ta akai kaka kusanta ma ba ta nake to shi yasa Allah ya fara da hani ma'ana Allah tsakanin umarni da hani da zai ma mumunai da hani ya fara yace la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina wannan kalmar ra'ina me ake ni da ra'ina suna ne manzo Allah ya dan saurara musu ya dan dakata musu saboda lokacin da yake musu karatu akwai wanda so suke dan bi su a hankali domin su samu sadaci to da suke cewa ra'ina to kalmar a yaren yahudanci tana nihin wata mummunan ma'ana tana nihin ma'anar dakiki da yahuda suka yi profite su ma suke cewa ra'ina su kuma suna nihin dakiki kamar yadda suka zo sama manzo Allah sallama ba sa ce assalamu sai su ce assalamu bi ma'ana almautu mutuwa ta tabbata kanka to da suke wadin wannan kalmar sai Allah ya ce to ka kokara wadin ra'ina wa qulun zurna ku ce dai dan saurara mu kene sai aka sauya saboda wancan harshen da mu gare ta sai aka kawo musu wanda kawai unzurna ka dan jinkirta mana ko ka dan saurara mana kaga yanzu wannan bata da harshen da mu to kaga shine hali na farko to kuma yake ji a ƙarshe kuma ya ayyuhal ladzina amanu ta ƙarshe ita kuma ta zo da umarni tana cikin suratul tahrim aya ta 8 ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha kaga nan sai Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya kenan kaga an fari da mi hani ta kare da mi umarni in ma khairun yu umaru bihi aw sharrun yunha anhu to kaga ka da su guda nawa ne guda 89 ta farko a bakara ta karshe kuma bil munasaba ya ayyuhal ladzina amanu duka alqur'ani guda 89 kowace a farkon aya ta zo banda guda daya tace ta cikin suratul ahzabi aya ta 56 inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna sai mi ita kadai ce alqur'ani wanda ta zo a tsakiya amma duk in ka diba alqur'ani duk yayi wanda zai namu a harkar ayat amma ita wannan ta suratul azab ita ce ta zo a tsakiya kuma a cikin su 89 ita ce ta 64 kaga musulmai mu'mini suna da daraja kaga Allah yana yawan kira mu yayi wanda zai namu ko amma kafirai Allah bai taba cewa yayi wanda zai namu yayi wanda zai kafaru sai a guri dai lak jal alqur'ani wani babu shi isata tahrim ya ayyuhal ladzina kafaru kuma bil munasaba daga shi sai ya ayyuhal ladzina amanu na karshe ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tazilu yawm inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ya ayyuhal ladzina amanu tubu kaga wannan shine daya laka da Allah ya kira ya ce ya ku kafare kuma su ba kiran wa ba na girmamawa bane da jinjina ba kira ne na a koshe su a kunyatar da su Allah ya ce la ta'tazirul yawm kada ku sake ku kawo mana hanzari a yau yau wace ake ni a ran tashi alkiyama saboda ai za su kai hanzari su ce qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana duka ba amsa ko kuma su ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na amal saliha amma Allah ya ce na sai la alli amal salihan fi ma taraktu kalla to duwa na ga da suka kawo Allah ce ina walau rudu da azuli manu anu fa inna mala kazi to da haka kenan umanni yana fa'idantar da wajibci hani kuma yana fa'idantar da ni hani eh afwan hani yana fa umanni yana fa'idantar da ni wajibci hani kuma yana mi yana fa'idantar da mi haramci muka ce dai an samu dalilin da ya kautar da shi wancan sata ai mun buga misali muka ce misali yawa yanzu ga wani sabon misali da buga wancan ba manzo Allah hadisi yace sallallahu alaihi wasallama ghusulul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin yace wankan juma'a wajibi ne akan dukkan badi na abin da yasa ka ce muhtalim min al ihtilam ne mafarki imma za su miyal baligu bil muhtalim li anna min alamatil bulugh al-ihtilam yana daga alamar balaga akwai yin mafarki to shi yasa aka sai al-mutal to manzo Allah ce wankan juma'a wajibi ne akan dukkan mi bali kaga na ai wajibi ma aka ce a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza jaa ahadukumul juma'ata falyaghtasil idan ɗayan ku zai je juma'a yayi mi wanka to yanzu ka tai akan wannan nususin duka sai a cikin Bukhari da Muslim to kaga manzo Allah yana cewa yin wankan juma'a wajibi ne to kuma yabuka samu a wata ruwaya tana cikin sunan Abi Dawud daga Samurah bin Jundub manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya arwalla yace idza tawadda ahadukum yawmal juma'ati yace fa biha wa ni'mat yace wa idza tasala fa lughusulu afdal yace idan ɗan ku ya arwalla yaje shi sallar juma'a to madalla da wannan amma ce wa idza tasala amma idan wanka fa lughusulu afdal wannan shi to yanzu wannan hadisi shi rige ma wancan hadisan fawa inda ba samu wannan ba da wankan juma'a dole ne kowa yayi shi baligi duk wanda zai je masallaci to amma wannan da manzo Allah ce idan kai arwalla fa biha wa ni'mat madalla to yayi nuna kenan cewa wankan juma'a ba dole bane ba ma'ana dai ana so kai mustahabi ne in kai zaka samu ladan amma in ba kai ba kai arwalla ba yayi to kaga yanzu anan wannan wajibin me yasa zamu mai doshi mustahabi saboda mi an samu dalilin da mi ya nuna cewa mi an samu hadisin da manzo Allah nuna in kai arwalla ya wadatar ko to tunda an nuna wadatar wayin arwalla kenan yake nuna cewa kenan ba dole bane ba haka bangaren hani kuma muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sharwa a tsaye kuma aka sami shi sharwa a tsaye kenan wannan sharwan da yayi a tsaye sai nuna kenan cewa abinda aka fi so mutun ya sharwa a tsaye amma in ya afu ne sharwa a zaune amma inda zai sharwa a tsaye nan yayi khilaful aulad da zai sharwa a zaune shi fi amma in ya sha a tsaye yayi makaruhi ne ma'ana bai da zinubi amma da bai sha ba to da zai samu lada inda zai sha zubun ne abwab usul fiqh